بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله عليه. cikin babina 24 ne, fasali na 24 inda ayoyin nan suka kare. Kala Sufyanu, Sufyan yake cewa huwal huznu da'imu, shine damuwa da take dawwama ma fi ayin kasira, cikin ayoyi masu yawa. Zakara fiha min khisalim, ya ambata cikin dabi'unsu. Wa mahasinu akhlaqihim, da kyakkyawan halayensu. Addala ala kamalihim, wanda ke nuni akan kamalasu. Waja'a min zalika min al-ahadith kaseera, ya zo diyawa daga cikin hadisai masu yawa. To nan yake cewa qala Sufyan huwal huznu da'imu fi ayin kaseera, zakara fiha annam kanu yusaruna fi khairat wa ludan atayna hukuman wa ilma wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum. Kuma ba ma'ana qala Sufyan huwal huznu da'imu fi ayin kaseera. Magana ce gaman batara mustaqima, ba mustaqima bace. Huwal huznu da'imu fi ayin kaseera, kama ba zancan a ce dawwama ce, wannan fushi ne, damuwa ce wadda take dawwama ma a ina yau, cikin ayoyi masu yawa. Na dai kashi a sharhi, in ba wani abin nan sakat ba ne aka samu. Can harkon zancen ne, shi sa cire zancen yake da. Da a ce ashe ne muna cikin zancen. Ya ce innamal karimu ibnul karim ibnul karim ibnul karim, babba ɗan babba ɗan babba su huɗu, shi ne Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, nabiyun ibn nabiyun ibn nabiyun ibn nabi, annaba ha huɗu. Wa fi hadisi Anas, a cikin hadisin Anas, wa kazalika al-anbiya tanamu ayunuhum wa la tanamu qulubuhum, haka annabawa suke idanuwan suke barci, zukatansu ba sa yin barci. Wa ruwa an rawaito anna Sulaimana kana ma wudiya min al-mulki, annabi Sulaiman ya kasance duk da abinda aka bashi na mulki, la yarfa'u basarahu ila sama, bai daga idan shi zuwa ga sama, takhashu'an wa tawadu'an, dan saboda tsoron Allah kuma da kaskantar da kai lillahi ta'ala. Wa kana yud'imun nasa liza'izil adima, ya kasance yana ciyatar da mutane abinci mai dadi, wa yakulu khubza sha'ir, shi kuma yana cin waina ta sha'ir. Wa uhiya ilayhi, an yi mishi wahayi, ya ra'asul abidina wa ibn mahajjat zahidin, ya kai shugaban masu ibada kuma dan wannan hanyar masu zuhudu. Wa kanatul ajuz ta'taruduhu 'ala rihi fi junub, ya kasance tsohuwa tana bujiro mishi, yana busa iska yana tahiya cikin junurikin shi, so zawan shi. Fa ya amuru ruhi fataqib, sai ya umarci iska ta tsaya. Fa yanzur fi hajatiha, sai ya duba cikin bukata ta mai take bukata, wa yamdi, kuma ya ci gaba. Kaga tawadu, kaskantar da kai, yanzu shugaban kasa yana busa jirgi, an tsaya shi, wata tsohuwa ta tsaya shi saboda wata bukatar ta, to shi ko iska ce ma sama da jirgin sama. Ga girman kai wanda ya samu matsayin da kai ka ba girman kai yake, kowa kaskantacce ne, shi ne mai daraja. Wasu annabawa ba haka suke ba, da bayan Allah na gari. Wakila li Yusuf, aka ce ma annabi Yusuf, malaka taju'u wa anta ala khaza'inil ard, ya akai kake jin yunwa kuma kana rike da taskokin kasa, kana rike da wannan ministan kuɗi. Kana yace akhabu an ashba'u fa ansal ja'i, ina jin tsoron in koshi in manta da mai yunwa, dan duk wanda ya kasance kullun cikin shi a koshe yake, man cewa ma zai yi da wanda suke jin yunwa wani hali suke ji yake, kowa ma cikin jin dadin yake. Sabani shi sa ina daga cikin hikima ta shar'anta azumi, yake saboda masu hali da su ba yadda za a yi su ji su san ma me yayin yunwa, in azumi ya zo sai su dandana su ji su tausaya ma wanda bai da. Warawa Abu Huraira radiyallahu anhu, yace khufifa ala Daud al-Qur'an, an sauƙaƙe ma annabi Daud al-Qur'ani. Fa kana ya'muru bi dabati fa tusi daraja, ya kasance ana yana umartar dabba shi ayi mata sirdi, a dalma sirdin ta. Fa yaqra'u al-Qur'ana qabla an tusraj, hayya sabke Qur'ani kahin asa sirdi. Wala ya'kulu illa min amali yadihi, kuma bai ci sai daga aikin hannun shi. To annabi Dawud nan kuma yana gamin shi da Qur'ani. Zabura tashi ake ni, da al-Qur'ani kawai abin karatu ake nihi, ba Qur'ani namu ba. Qala Allah ta'ala, Allah yake cewa alanna lahul hadi, mun tausasa mishi wannan, mun tausasa mishi ƙarhi, yana jujuya shi yadda ya ga dama. Anni mal sabiqatin ka, aikatar da surke na yaki masu cikakkar saka. Wa qaddir fi sirt, yace kana sa'ala rabbahu, ya kasance ya tambayi ubangijin shi. an yarzuqahu amalan bi yadihi ya arzuta shi aiki da hannun shi gunihi an baitul mal wanda zai wadatar da shi game da baitul mal duk da haya halitta gare shi a matsayin shi ne shugaba an yi amshi shugabancin jama'a saboda shi ba kasuwa ba zai tayi ba noma ba zai tayi to ya halitta a hudda mishi albashi cikin baitul mal to shi duk da wannan yana buƙatar ya ci da aikin hannun shi wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbu salati ila allah salatu daud cikin sallah sallar da allah hiso ita ce sallar annabi daud wa ahabbu siyamu ila allah siyamu daud mafi soyuwar azumi wajen allah azumin annabi daud wa kana yanamu nisfal layl ya kasance yana barci nisfin dare wai qumu sulusahu ya tashi sulusin dare wai namu sulusahu kuma ya kwanta sulusin dare kenan ya kwanta zuwa 12 sai ya tashi yana sallar shi har zuwa kamar karhe 2 rada kuma ya kwanta ya yi dasa wai sumu yawman wai fudura yawman yana abinci a wuni kuma gobe yi azumi wa kana yalbasu sufa ya kasance yana sa tuha ta gashin dabbobi wa yaftaru shi sha'ara yana shinhuda gashi shine shinhuda shi wa yaqulu khubza sha'ir yana cin waina ta sha'ir bilmilhi da gishiri wa ramadu da hadda toka ma jikinta wa yamzu sharabahu bidumu'i wannan duka wai ba dan babu bane duka ma dan babu bane ba tawadu ne da zuhudu wai yamzu sharabo yana cakuda abin shan shi bidumu'i da hawaye saboda hawaye na tsoron Allah abin shan shi ma ya cakuda da wa lam yura dahikan ba adal khadi'a ba taba ganin shi yana dariya ba tun yayi kuskuren nan wala shakhsan bi basrihi ila sama haya amir rabbi ko ya daga irin shi ya kalli sama saboda kumya ga Allah da yake ganin shi ma tabbatar da istiwa'i ne wala mai zalbakiyan hayatu kullaha bai gushe ba yana ta kuka rayuwar shi gabaki daya wakila ana cewa baka hatta na batal ushubu min dumuhi yayi ta kuka har sai da ciyawa ta fito daga hawayen shi hatta ta khazatu dumuhi fi khaddihi ukhududan har sai da hawaye suka riki abin nan hudud ashabul hudud ramuna suka riki ramuna a cikin wangakin shi nan shi kumcin shi anan kumcin shi saboda yawan hawaye da yake bi gurin hayya in tabu wakila aka ce kana khuruj mutanakkiran ya kasance yana hutowa a juye ya ta'arrafu siratuhu yana sanin sirar shi fa yasma usana alaihi sai ji yabo a gare shi fa yazdadu tawadu'an sai ƙara kaskantar da kai ma'ana irin na shugabanni wanda in sun ji yabo ƙara buɗa suke da nuna cewa sun isa amma shi in yi jihadi ya ƙara kaskantar da kai wakila li isa aka ce ma annabi isa la wuttakhazta himaran ina ma a ce ka riki jeki kana ara akramu ala allah min an yashguli ni bihima ni nahi karamci a wajen allah a ce jeki ya shagaltar da ni wa kan da inda za shi wai yawan bulaguran nan da yake to rukan jekin ma yake gani zai shagaltar da shi mishi ciyawa da dalme shi da mishi kaza bata mishi lokaci wa kan yalbasu shara ya kasance yana sanya gashi wa yakulu shajara yana cin itace wala mai kullahu baitin saboda itace din itace kawai ba hai ka dafa ba da huwa ba kulfa a ciki wala mai kullahu baitin bai da gida aina ma adraka hunnu munama da inda barci ya same shi nan zai wa kana habbul asami alaihi mafi soyuwar sunaye a wajen shi an yi kalu lahu miskina a ce mishi miskini wakila aka ce inna musa alaihi salam annabi musa alaihi salam ma wara a madiyana lokacin da ya wuce wajen ruwan nan na madiyana kana tura hadratul baqali fi badani himal huzali an kasance ana ganin tsanwa na kayan mabungura kasa daga cikin shi dan saboda rama wa kad qala hakika ana ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad kana al anbiya qabli duka wannan asar ne wanda wani abun yana wuce gona da iri dan saboda isra'iliyat ne ake samu su babu tabbaskin abubuwan wasu yake cewa laqad kana al anbiya annabawa sun kasance qabli gabani na yubtala ahaduhum bil faqr wal kamna ana jarabta dayan su da talauci har da kwalkwata kana ahabbu ilaihim min al adai ilaihim haye kasance abin da suka hiso daga gare su wannan ya hiso yuwa gare su da a ce an ba su na abin bada wa qala isa li khinzir lakihu annabi isa yake ce ma wani alade da ya gani izhab bi salam ka tahi da aminci faqila lahu fi zalika aka mishi magana game da wannan ya akai haka fa qala sai ce akara an uwu da lisani almantiga bi su ina kin in koya ma halshe na yin furici da mummunan magana kaga da alade muguwar dabba ce amma bai ga har dabba ma cikin dabbobin ma mafi munin dabban ma mafi kaskancin dabba ba zai ga mata ba muguwan magana. Wa kala Mujahid, Mujahid yake cewa kana da'amu Yahya al-Ushub, abincin Annabi Yahya kasance ciyawa ce. Wa kana yabki min khashiyatillah, ya kasance yana kuka saboda tsoron Allah. Atattakhadhu ad-dam'u majra min khaddihi, har sai da hawaye ya rike magudana daga kumcin shi. Da ana ganin abin kin kuka dan ko da yaushe yana ciki. Wa kana ya'kulu ma al-wahshi, ya kasance yana cin abincin shi tare da namun daji. Li Allah yukhalid an-nas, dan saboda ya cika da ya cakuɗa da mutane. Dukkan wannan bahan da za a san tabbacin abin wani zai nasaba ma zuwa ga to ina al'ummar da aka aiko shi, shi da aka aiko da awaya a shiga daji cikin dabbobi, kuma ya bar sauran wannan din. To yake ya haya ne ba yana cikin annabawan da basu ma kai ga yin da fara da awan suka kashe shi, suka yanka shi yankan rago suka mishi wanda aka aiko bai da mabiko daya. Wa haka Tabari an wahab anna Musa alaihi salam kana yastazillu bi arish, ya kasance yana yin inuwa da bawan dabino. Wa kana yakulu min nuqratin fi hajarin min hajarin, ya kasance yana ci daga dan bulla da zai rika yi daga dutse, ya rika tona dutse ya samu abincin shi. Wa karau fiha, kuma yana sha da bakin shi, shi za a rada an ya shuraba lokacin da yake sha shan ruwa da baki, shine alkaru. Kama ta karau daba, kamar da dabba take sha da bakinta. Tawadu alillahi, saboda kaskantar da kai ga Allah. Bima akaramahu Allahu bihi min kalami, saboda Allah ya karrama shi da zance da yin mushi. Wannan duka a rayuwar shi duka baya zama ba a ce shan ruwan shi kullun irin na dabba ne, in je baya sa hannu ba, sai dai yin irin na dabba. Dauko makayin wahala ce zai sha, dauko makayin babu wani girman kai ko rishin abun nan kaskan tawadu. Wa akhbarun fi hadha kulluhu masdura, ya ce labaran annaba cikin wannan gabaki dai suna rubuce. Wasifatun fil kamal wa jamilul akhlaqi, siffofin su cikin kamala da kyakkyawan halaye, wa husnul sura da kyakkyawar sura, wa shama'il tarihi ma'rufa mashhura, sananu ne kuma shahararru. Fala nudawwil biha, ba zan mu tsawaita ba. Wala tartafit ila ma tajri min kutub ba'd jahalatil mu'arrikhin, kada kowaiwaye kai zuwa ga abin da zaka samu cikin littattafan wasu jahilan malaman tarihi, wal mufassirin, da malaman tafsir, mimma yukhalifu hadha, abin da ya saba ma wannan, wanda zasu ambaci wani abu na jingina ma annabawan Allah, saban Allah na jingina ma, kamar misalin kissar Annabi Dawud ta wannan wannan cewa yana da wannan lili lahu 99 na'ijatun wa li na'ijatun wahida. Wannan suna kawo kisoshi wanda suke ana raba mishi cewa mata wani sojan shi ce ta burge shi, ina leka tana wanka ya ganta a dushi salala, mata burge shi ya hada yaki ya tura wannan komanda ya tura shi ne jagoran, kuma karin kaskancin ya tura shi yakin da ya san sun yi karhin su. Wannan wacce da hadafin shi kawai a kashe komandan nan shi ya aramu mace,
kuma shi ku alhalin komandan kuma shi ne
gaban to ka ai wannan kyarar suka ce ga annaba, wanda ba annaba ba ko ga magarin mutane aka nasaba kai, ko kahuri aka nasaba ma, abun kaskanci ne dan harko har ganin leka mata wani a dushi tana wanka. To Isra'iliya ta ne wanda suna cin mutuncin annaba, Yahuda suke cusa su. Daga cikin wasu malaman tafsiri sai su kawo su ba tare da ankara ba, amma duk galibi muhaqiquna cikin tafsiri in suka kawo su sai sun yi nuni zuwa ga, dan wasu suna kazamta ce ma yake gaba sama kawo ta kawai dai su yi isharar cewa hikayoyi na banza da ake nasaba ma Annabi Dawud a wannan aya kawo ƙarya ce ko kallon ta kake, ba tare da sun ka ba suna jin nauyin ma kawo ta ma har su yi siradi akan ta dai ishara. Akwai littafi da wannan al-Imam Ibn al-Jawzi al-Wafa bi Fada'il al-Mustafa, shi ma jan mujallar 5 kamar wannan, za muna gana shi ne wanda mujallar annabi ne ko to shi ma sosai irin baban ash-shifa ya shiga, shi ma sosai ya bayani kan haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam da komai abin da ya shahe shi 400 wani abu a ai mujallar 5 ne ma yana da muhimmanci shi ma sosai a baki. To da shi da makamantan su ma arsalna min nabiyin min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna alaka shaytanu fi niyyati, kaga shi ma nan gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kissatul garani da ake kawo wannan, wanda shi ma ita an bi ta fas cin mutunci ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Qadi Iyad yace kakka dibi abin da wasu jahilan malaman tarihi da jahilan malaman tafsiri suke kawo.
Malaman tafsiri ma sun jahilai.
Shi ai malami ne ba kira zai jahilai. Mhm. Sai sun. Na'am.